Da 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 Thank you. each other, caught up in the way. I'm caught up in the way we love each other, caught up in the way. I'm caught up in the way we love each other.
Can you see I'm caught up? I'm caught up.
gonna bring you. Secret things you never thought about.
strong. I'm worthy. Living in my pride.
You are me.
We are me.
We are me. that surrounds me. The walls, they speak of a thousand lives stolen.
I'm losing my mind, can't control it. I'm losing my Oh,